Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely face. Lady, I room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. No second spring or resign, we must be when we're parting. You'll take the high road and I'll take the low road, and I'll be in Scotland. Meet again on the bunny, bunny banks of Loch Lomond. Storm. Se fuglene letter mod vinden, imod vind tager livet sin form. Forlæns lever vi livet, baglæns forstår vi engang. Det som vil snære og tynge, det løsner sig ofte i sang. Lev dit liv, mens du har det. Stilhed og storm. Se fuglene lidt og raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause drinks bring back all the memories, and the memories bring back your da 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 da. Memories bring back your da 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 da